الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس هكذا يوم الخميس 23 ga رمضان hijira ta 1447 daidai da 12 ga watan 3 shekara ta 2026 muna fatan karasa tafsirin suratul fathi a yau daga aya ta 26 insha Allah Allah ya karasa wannan sura da bayanin imanin sahabban manzon Allah karshen suratul fathi ya zo da bayani game da imanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato daga wannan aya ta 26 Allah madaukaki ya ce is ja'ala alladhina kafaru
fi qulubihim hamiyat al-jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimat at-taqwa wa a'zamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bi kulli shay'in
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ wato lokacin da kafirai suka sanya tunzuri a zukatansu wannan ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ya taho makka da nufin yayi umra to wannan ya bata ma kafiran makka rai idan bacin rai yayi tsanani da larabci ana kiransa alhamiyya akwai wadanda ke kiran wannan kalma da kishi na'am babu laifi amma dai asali inda zaka dubi kalmar larabci a fassaran ita wannan kalma ta bayanin magabata zaka ga ma'anarta shine tunzuri يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب da larabci idan aka ce mutum mai hamiya ana nufin mai tsananin fushi wa anafa shine abinda ibnu ashur yake ba da labari yace fa innal mu'minin abin da ya faru shine musulmai sun bar Madina ja'u musalimin sai ga annabi ya taho Makka da shi da sahabbansa to amma abin da ya kawo su Makka din ba fada bane ba su zo da nufin fada ba musalimin mu'azzimin hurmatal ka'aba sun zo ne ma saboda girmama hurumin ka'aba idan larabawan Makka suna ganin darajar ka'aba to annabi ya zo ne ya ƙara girmama ka'aba ba ya rusa ka'aba ba to kuma baya ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam saqina alhadaya da shi da sahabbai sun koro raquma daga Madina sai da aka koro raquma waɗannan raquma su ake kira raquman hadaya annabi ya koro raquma an ce tare da sahabbai akwai raquma kaman guda 70 kar mu manta duk wani abin da aka kira shi hadaya to fa idan ya zo Makka baya barin gari idan aka ce wannan dabba hadaya ce yanzu misali idan layya ne layya a ko ina ana yanka ta amma idan aka ce hadaya ba a yanka hadaya a Najeriya ba a yanka hadaya a wata ƙasa dole sai a Makka dole sai a Makka saboda haka in mutum ya yi wani laifi a Makka lokacin umra ko lokacin aikin haji aka ce akwai fidiya a kansa sai ce to bari na dawo Najeriya wannan ragon da aka ce zan yanka wa makwabtana wannan aikin banza kai da fidiya da hadaya wannan haƙƙin mutanen Makka ne to idan aka ce annabi ya zo garin Madina Makka da raƙumi 70 kuma waɗannan raƙumi 70 za a soke su ne gaba ɗaya a Makka ba yanda za a yi annabi da sahabbai su cinye wannan nama ba za su iya ba kaga bisa ka'ida in ka tafi yanzu duk alhazai da suke zuwa aikin haji wanda hadaya ta zama wajibi a kansa ta yi hadaya ta mutanen Makka ne hadaya ta mutanen Makka ne saboda haka wannan taimako ne da Allah ya yi wa mutanen Makka talakawan garin Makka su ne za su ci wannan nama na'am in kana Makka za ka ci alhaji zai ci amma dai asali na mutanen garin ne to wannan shine abin da ya kamata a ce mutanen Makka sun lura da shi manzon Allah ya taho garin Makka da nufin umra umran nan kuma alkhairi ne bai zo da nufin zai rusa ka'aban nan ba zai da girmama ka'aba ne kuma ya koro raquma sun kai 70 za a soke su a garin Makka kaga talakawan Makka sun samu abinci amma ya suka ce ina ba zai shigo ba me yake nuna maka wato bacin rai na shirme idan mutum ya samu irin wannan bacin rai shi ake kiransa alhamiya alhamiya ita ce bacin rai wanda ya raba ka da hankali wanda zai sa ba ka ma amfani da tunaninka kuma kar mu manta har yanzu yana nan tare da dan adam har yanzu za ka ga wani lokaci wani ya bata maka rai abinda za ka yi wanda yake na kirki sai ka ga ka fasa wannan abin saboda me saboda wannan bacin rai da ka samu to wannan bacin ran shi ake kira alhamiya kuma alhamiya din abin da ya sa ba ta da kyau sai Allah ya kira ta hamiyatul jahiliya wannan tunzuri na jahilci ne tunzurin zamanin jahiliya shine in ka mun sai na maka kuma idan ban san ka to ba ni son komai naka wannan shine bakin jahilci idan mutum yana tare da irin wannan bakar gaban to zaka ga har wasiya yana bar ma iyayensa ko shekaran jiya wani ya mun tambaya wai babanmu ya tara mu ya ce daga yau a daina ƴaƴan su daina zumunci da ƴan uwansa fa ubansu daya amma ya tara ƴaƴansa ya ce ƴaƴansa su da yanci zumunci da waɗancan to wannan kaga bacin rai ne wanda ake kira tunzuri na jahilci wanda bai dace ba saboda ranka ya baci sai kuma ka datse kafa na alkhairi wanda shi ake kira hamiyatul jahiliya Allah ka raba mu da shi kuma wallahi yana nan tare da mu har yanzu yana nan tare da mu musamman idan mutum jahili ne to zaka samu tunzurinsa bacin ransa akwai jahilci a ciki zaka ga in ya tashi fada da kai to fadan zai yi shi da rashin hankali ma idan sabani za a yi sabani yana da iyaka kamar wannan da ya kira ƴaƴansa yace ku daina zumunci da wato me ma'anar sa idan kai ka samu sabani da kaninka sai ka kira ƴaƴanka ka ce wannan kanin nawa ko na mutu ku daina zumunci da danginsa wannan ai hauka ce to abinda mutanen makka suka yi manzon Allah kenan Allah ya samu gani shi yasa Allah ya kira shi hamiyatul jahiliya su tunzuri wato suna ganin ai wulakanci ne Muhammad ya bar garin nan ya bar addinin mu yanzu ya dawo bayan ya yake da muka yi wai zai zo ba da wai zai daraja ba masu raƙunin da ya kawo mai ta gode shi to Allah sai ya ce amma shi Allah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah kuma ba annabi kadai ba wa alal mu'minin sai Allah ya saukar da wannan nutsuwa ga masu imani wannan shi yasa duk sa'ilin da ranka ya baci kai ta addu'a ka nemi tsarin Allah kawai domin taimakon Allah shine ka samu wannan nutsuwa a daidai lokacin da ya kamata a ce ranka ya baci sai ka samu nutsuwa to wallahi ba karaman taimako bane yanzu misali ka lura lokacin da annabi ya iso makka sun hana shi shiga baka yi saba kaza to idan kun ce ban yi saba ai kuna isa yakin badar waye nasara ni ne da aka zo Uhudu nan ma buku yi nasara ba ai iya cewa kare jini biri jini ji bahaushe to da aka zo Khandak Allah ya kore ku da guguwa ina ne kuke da wata alfarman da za ku hana ni shiga kaga da annabi shi ma ya bi zuciya me zai faru zai ce ƙarya kuke ni ma sai na shiga ba za ka shiga ba ce wallahi sai na shiga to me zai faru daga su har manzon Allah kenan ba sa mai hankali ba sai Allah ya ce a'a fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'mini saboda kai sa duk sa'ilin da kaga wani ransa ya baci to koda kana kan gaskiya ka roki Allah kai kuma ka samu nutsuwa kada a samu bace rai biyu a lokaci guda abinda zai faru a ƙarshen sa ba alkhairi bane ba kuma alkhairi bane ga kowa koda kana kan gaskiya shi yasa Allah ya ce ya saukar da nutsuwa ga annabi Muhammad ya saukar da nutsuwa ga sahabban manzon Allah domin inda annabi ne kadai nutsuwar ta sauko gare shi sahabbai suka tunzura manzon Allah ba zai iya controlling din su ba sai Allah ya saukar da abin da za a yi controlling mutanen gaba daya da annabin da mabiyansa hatta lam yadkhulhum ma dakhalahum min alhamiyya Ibn Ashur ya ce kaga kenan wannan tunzuri wannan kufula da ta samu mutanen makka ba ta samu annabi da sahabbai ba domin da ta same su me zai faru fa ya'sullaha fi qitalihim wannan yakin da za su yi ko da sun yi yakin ba don Allah ba ne za su yi yakin don me don fushi ne don bacin rai saboda ka ba su da lada shi yasa sai Allah ya saukar da nutsuwa saboda duk aikin da annabi zai yi ya zamanto akan tafarki na kwarai aikin da sahabbai za su yi zama babu nadama babu asara Allah ka samu ya koyi da su to wannan abinda Allah ya ma annabi a wannan lokaci ba wai kyauta ɗaya bane mu dubi ayan nan da kyau kyautan da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam na daya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin na farko Allah ya saukar da nutsuwa ga annabi da mu'minai na biyu fa alzamahum kalimatat taqwa ya lizimta musu kalmar at-taqwa ya lizimta mawa ya lizimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kalma ta at-taqwa to idan da zaka dubi littafin tafsiri musamman tafsirin al-Imam at-Tabari saboda al-Imam at-Tabari yana yawan kawo riwayoyin labari kusan duka na salaf to haka ma al-Imam Suyuti a tafsirin sa ad-Durr al-Mansur shi ma al-Imam Suyuti yakan yi kokarin kawo labarai ko da suna da rauni a tafsirin shi wadannan tafsirai guda biyu inda zaka duba zaka ga riwayoyi da aka samu tun daga sahabban manzon Allah misali akwai Ubay bin Ka'ab akwai Abu Huraira akwai Al-Miswar bin Makrama akwai sayyiduna Ali bin Abi Talib, gaba ɗayansu sun ce kalmar at-taqwa da Allah yake magana a nan ita ce la ilaha illallah, kalmar shahada. Abdullah ibn Abbas ya ce alzamahum kalimata at-taqwa, ma'ananta shahadatu Allah ilaha illallah, domin wannan kalma, kalmar shahada, hiya ra'asu kulli taqwa, kalmar shahada ita ke saman duk wani abin da aka kira shi at-taqwa. Hakanan Abdullah ibn Umar shi ma ya fassara kalimatu at-taqwa kalmar shahada ce. Haka in ka dubi al-musnad da kuma sahihu ibn Hibban da al-mustadrakul imam al-hakim, akwai hadisin sayyiduna Usman, Allah ya kara masa yarda, sayyiduna Usman ya ruwaito hadisi yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana cewa inni la'alamu kalimatan, na san wata kalma, la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar, babu mutumin da zai faɗi wannan kalma inda ya faɗe ta da gaske tun daga zuciyarsa, da gaske yake, to Allah ya haramta shi ga shiga wuta. In dai ka faɗi wannan kalma da gaske har zuciya, to Allah ya haramta ka ga shiga wuta. Yana faɗa sayyidina Umar sai ya ce ana uhaddisukum ma hiya, kuma tsaya zan gaya wa muku abinda annabi ya faɗa mana. Wannan kalma ita ce kalmatul ikhlas, shi ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ita ce kalmatul shahada, ita ce ake kira kalmatul ikhlas. Sayyidina Umar ya ce allati alzamaha Allahu muhammadan wa ashabahu, kaga sayyidina Umar ya fassara ita wannan kalma alzamahum kalimatat taqwa. Me ake nufi da alzamahum? Allah ya lizimta ma annabi da sahabbai kalmar at-taqwa. Sayyidina Umar ya ce ita ce kalmar al-ikhlas, wa hiya kalimatut taqwa allati alasa alaiha nabiyullahi ammahu. Sayyidina Umar ya ce ai ita ce kalmar da annabi yake ya nace babbansa Abu Talib ya faɗi wannan kalma indal mautu, lokacin mutuwarsa. Wace kalma kenan? Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ba shakka wannan ita ce kalimatul ikhlas, ita ce kalimatul taqwa, ta samu fassaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa. Kuma akwai kamar yadda muka ce an samu hadisin sayyidina Usman wanda ya ruwaito daga manzon Allah, wanda yake nuna cewa kalimatul taqwa ita ce kalmar shahada. Hakanan kuma an samu riwayar sayyiduna Ali bin Abi Talib, an samu riwayar Anas bin Malik Idban bin Malik al-Ansari, wanda riwayar tana sahih Bukhari, hadisin Idban bin Malik da Anas bin Malik, hadisi na 128, hadisin 6938, a wurare daban-daban. Al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin, wanda kowannensu ya ruwaito annabi yana cewa bala fa innahu la yuwafi abdun yawmal qiyamata bihi, babu bawan da zai gamu da Allah a kiyama da wannan kalman, illa haramahu Allahu ala nari, fa ce Allah ya haramta namansa ga wuta. A wata riwayar fa lan yuwafi abdun yawmal qiyama yaqulu la ilaha illa Allah yabtagi bihi wajha Allah, babu mutumin da zai gamu da Allah a lahira ya taba cewa la ilaha illallah. To amma shar'i idan dai mutum ya faɗa ne da nufin ya dace da fuskar Allah, illa harramahu Allahu alaihi nara, face Allah ya haramta masa shiga wuta. To waɗannan hadisai ne waɗanda an tabbatar sun inganta daga manzon Allah. Akwai in ka dawo ga ƙananan tabi'ai, akwai fassaran al-Miswar bin Makhrama Al-Qurashi wanda yana cikin ƙananan sahabban manzon Allah, akwai Marwan bin al-Hakam wanda shi ma ana sa shi cikin yaran sahabbai, sannan akwai daga tabi'ai al-Imam Mujahid, Amr bin Maimun, Ikrima, al-Hasan al-Basri, al-Imam Qatada, Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim al-Taymi, Sa'id ibn Jubair, Ata'ul Khurasani, kai aksarul mufassirin, mafi yawan malaman tafsiri. In ka buɗe Al-Qur'ani, in dai ana magana tafsiri ne, zaka ga an ce kalimatu taqwa la ilaha illallah. Galibin ma tun daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'a da adba'u tabi'in malaman tafsiri. To kaga kenan idan Allah ya ce ya lizimta musu kalmar at-taqwa, wato Allah yana nufin ya lizimta ma annabi da sahabbai kalmar shahada. Me ake nufi da lizimtawa? Alzama da larabci. Me ma'anan alzama? In ka dubi bayanin Ibn al-Asir a littafin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar, juz'i na hudu shafi na 248, ya ce huwa fil lugha, da larabci idan aka ce alzama, al-mulazamatu lishay'i wad-dawamu alayhi, dawwama kan abu babu rabuwa, shi ake nufi da lizimta. Kaga kenan Allah ya ce ya lizimta kalmar shahada ga Annabi Muhammad da sahabban manzon Allah. Idan ya ce ya lizimta musu, kaga kenan sun rike kalmar shahada babu ranar rabuwa har mutuwansu. Sannan kuma in ka dubi fassaran Ahmad ibn Farisa, wanda yana Maqayisul Lugha mujallal na biyar shafin 245, da larabci idan aka ce ilzam musahabatu shay'i bi shay'i da'iman, ya zama ko da yaushe kana tare da abu sai a ce wane ya lizimci wane, ko wane ya lizimci kaza. To idan Allah ya ce ya lizimta kalmar shahada ga annabi da sahabbai, magana ta kare. Kaga yana gwada cewa akwai ranan da sahabbai za su rabu da kalmar shahada? Babu. Ku dubi irin wannan shaida da Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya ba ma sahabban manzon Allah. Da farko dai Allah ya ce ya saukar da nutsuwa ga annabi da masu imani. Kaga Allah ya kira su ne masu imani. Allah ya saukar da nutsuwa ga annabi da masu imani. Na biyu, Allah ya ce ya lizimta musu kalmar shahada. Idan an ce an lizimta musu kalmar shahada, ba mu sami irin wannan shaidar ba. Ba mu da irin wannan shaida. Dama kai kalmar shahadar yadda za ta amfane ka shine kamar da muka karanta a hadisin manzon Allah. Kayi kokari wannan kalmar shahada ka mutu kana fadanta kuma da gaske bisa sharuddanta. Idan an tashi a lahira, in ka fada da ikhlasi ka tsira. Amma su sahabbai da Annabi Muhammad fa Allah ya yanke hukunci, ya tabbatar suna tare da kalmar shahada tun daga duniya, ba su ma je lahira ba. Wannan shaida ta kai, Allah ya kara musu yarda. Sai na uku, duk wannan a wuri guda fa, Allah ya ce wa kanu a haqqa biha, sahabbai sun fi cancantar riko da wannan kalma. Wato kenan Allah yana cewa mutanen Makka, kuna ganin kuma na Allah ne, kamar da Bahaushe yake cewa ka san akwai na Allah wanda yana tare da Allah kenan. Su mutanen Makka gani suke su ma suna tare da Allah, saboda gumaka da suke bauta, kuma sun yarda da Allah din. Shine sai Allah ya ce a'a, ai da Muhammadu da sahabban nan sun fi cancantar kasancewa kusantar Allah fiye da ku. Kanu a haqqa biha wa ahlaha, waɗanda suka cancanta game da wannan kalma ta shahada su ne sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya ce a haqqa biha, wanda ya gwada maka duk duniya babu wanda ya fi cancantar kalmar shahada fiye da sahabban manzon Allah, ba a yi ba, ba za a yi ba. Wa kanu a haqqa biha, su suka fi cancanta da me? Kalimatu taqwa, domin lamirin yana komawa baya ne. Kalimatu taqwa, don Allah ya ce alzamahum kalimatu taqwa, sai ya ce wa kanu a haqqa bi kalimati taqwa, sai Allah ya ce wa ahlaha, wannan shine siffa na hudu wanda Allah ya ba mu sahabban manzon Allah. Sai Allah ya ce waɗanda suka fi cancantar kalmar shahada su ne sahabban manzon Allah. Sai Allah ya ce wa ahlaha, kai su ne ma masu kalmar shahada. Idan aka ce ahluha, masu abu, shi yasa ake cewa ahlul qur'ani, saboda mutum yana da alqur'ani. Shi yasa aka ce ahlullahi, saboda su rike Allah. to idan aka ce ahlu kalimati taqwa suwaye mutane ɗaya ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi in ka kawo kalmar shahada duk duniya aro muka samu wajen wa wajen sahabban manzon Allah kalmar shahada ta su ce inji Allah tabaraka wataala kuma a ƙarshe sai Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masana game da duk masani game da dukkan komai kaga inda a ce waɗannan mutane ba su cancanta ba waɗannan kyaututtuka da Allah ya ba su da bai ba su ba babu shakka da ba su cancanta ba waɗannan sifofi ba za su samu ba amma tunda kaga Allah ya kirga su kuma a ƙarshe sai ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da dukkan komai ya san yanzu ya san gaba ya san baya yaya zai bada shaida ga mutanen da za su lalace nan gaba ya san akwai wanda zai wannan tunani sai Allah ya ce a wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani game da dukkan komai ya san gaba ya san baya ya tabbata babu masu cancanta kalmar shahada fiye da sahabban annabi Muhammad Allah ka samu iya koyi da su to da Allah bari in baka misali ku duba irin wannan yabo da Allah ya ma sahabban annabi alqur'ani yanzu a ce a ƙarshen sura Allah ya kawo irin waɗannan kalmomi masu girma dan duk mutumin da aka danganta kalmomin nan gare shi to maganar wuta gare shi babu ita sosai an saukar da nutsuwa kabar ma nutsuwar kadai a ce ita ce kyautar da Allah ya yi masahabbai wanda aka bashi nutsuwa da wuya ya kafirce ai rashin nutsuwa ke sa mutum saboda tsilla-tsilla yau kana bin wannan bid'ar gobe ka koma wancan kana hangen wannan ɗariƙar ta fi wancan ko wannan addini ya fi wannan har mutum ya faɗa wuta saboda ba nutsuwa in Allah ya baka nutsuwa kurum wallahi ba za ka ɓata ba to bayan nutsuwan ya ce alzamahun kalimatar taqwa ya ce kanu a haƙƙa biha ya ce ahalaha sai ya cika ayar da cewa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima ga misali ka dubi alqur'ani yanda annabi Musa ya rabu da nashi mutanen kaga nan fa Allah yana magana akan annabi da sahabbai wanda Allah ya ba mu labari a suratul ma'ida aya ta 25 suratul ma'ida mai annabi Musa ya faɗa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa aqi inji annabi Musa rabbi inni la amliku illa nafsi wa aqi ya Allah duk tsawon zama da nayi da mutanen nan ban mallaki imanin kowa ba daga nawa sai na dan uwana Haruna mu biyu kadai na tabbatar muna da imani mai annabi Musa ya ce fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Allah ka raba tsakaninmu da mutanen banza kaji kalmar da annabi Musa ya faɗa kuma wannan ita ce kalmar ƙarshe tsakanin annabi Musa da mabiyansa kaf da sahabbansa don haka ba su ma gagawar annabi Musa ba bare su yi jana'izar ta ka duba yadda aka rabu kalmar da annabi Musa ya faɗa wannan kalma kaga babu alamar yabo ko babu yabo ya nuna annabi Musa bai ji daɗin rabuwansa da jama'an shi ba ya tabbatar babu abin da yake da yaqini a kansa daga imaninsa shi kansa sai imanin annabi Haruna alaihi salam ka san wannan fajirci ya kai makura ka duba dadewar annabi Musa ka duba irin mu'jizar da ya dinga nunawa wanda Allah ya gwada wa banu Isra'ila annabi Musa ba shakka manzo ne daga Allah koda tseratar da su da ya daga Fir'auna a datsa ruwa a ƙetara takalmin ɗaya bai jike ba ku ƙetara wannan kogi kuna gani Allah ya hallaka Fir'auna amma mutanen nan ba su yarda da Allah ba mutanen nan ba su yarda da Allah ba ta ga yadda don in ana maganar manzanni wanda ya fi kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen yawan mutane shine annabi Musa alaihi salam kamar yadda dalilai suka nuna na ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah babu wanda mutanensa suka yi yawa kamar annabi Musa alaihi salam amma kaga yadda aka rabu amma shi manzon Allah fa wajen rabuwar ka ji inda Allah yake yabon bayinsa, ka ji yanda Allah yake yabon sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa in ka dubi bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad, farkon littafin maganar ma da ya fara da ita kenan, yanda yana shafi na 44 mujallar na farko Zadul Ma'ad, yace kadhalika ikhtara ashabahu, da Allah ya tashi aiko Annabi Muhammad sai ya zaba mar waɗanda za su zama sahabbansa. Yanda ka ga Annabi zababbe ne, haka nan sahabbansa mazababbu ne, kace ahlul khairi, gaba ɗayan su mutanen ƙwarai ne. Sai yace min jumlatil alamin, daga duniya, wato kafin Allah ya zabi sahabbai sai da ya dubi halittan ɗan adam gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe. A cikin mutane, waɗanne mutane ne ya kamata a ware idan za a aiko Annabi Muhammad a turo su tare da shi? In ji Ibn al-Qayyim, min jumlatil alamin, daga duniya gaba ɗayanta, daga ‘yan adam, waqtara minhu, saboda haka sai Allah ya zaɓo sahabbai, zaɓo su aka yi, aka aiko su tare da manzon Allah. Kuma da aka aiko su ɗin, yanda ma suka zo farko sai zama haka darajar su ta zo. Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce ikhtara minhum as-sabiqina al-awwalina, da farko Allah ya zaba ma Annabi waɗanda za su fara karɓansa na farko, saboda waɗannan sun fi kowa jajircewa da riko da imani. Waqtara minhum ahla badarin, ana nan Allah ya zaɓi waɗanda za su yi yaƙin Badar. Wa ahla bai'atir ridwan, ana nan sai Allah ya zaɓi mataki na uku, domin daraja ta uku, darajan farko su ne asabiquna al-awwalun, mataki na biyu su ne ahlu Badar, na uku fa su ne waɗanda suka yi wannan tafiya, wato ta umra ta al-Hudaybiyya, suka yi mubaya'a ta yarda, mubaya'a bai'atir ridwan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtara lahum min ad-dini akmalahu, saboda ka addinin su Allah ya zaba shi yafi duk wani addini. Wa min ash-shara'i afdalaha, Allah ya zabi shari'a su ita ce tafi kowace shari'a. Wa min al-akhlaqi azkaha, Allah ya zabi tarbiyyar sahabbai tafi tarbiyyar da aka taba samu ga duniya gaba ɗayanta. Atyabaha atharaha, kan halin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fi kyan halin duniya gaba ɗaya. Sai da ya gama waqtara ummatahu ala sa'iril umam, da Allah ya gama zaben sahabban Annabi Muhammad, sai Allah ya zabi al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga zaɓin sahabbai su ne matakin farko, sannan al'umar Annabi mataki na biyu. Kuma za ka gane don abinda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa a duniya ba a samun irinsu. Yanzu ka sa ido, duk wani addini da kake gani a nan duniya, a doron ƙasa, za a iya kara shi da addinin musulunci? Wallahi ba zai haɗu ba. Duk inda mutum ya kai da ilimi, in ba musulmi ba ne kazami ne, kuma duk darajarsa baya taɓa samun rabin darajar musulmi mai imani. Duk inda ka haɗa mutane biyu ba ma sai an gaya ma ba, za ka gane wannan musulmi darajarsa ta fi ta wancan musulmin. Saboda haka yanda kake iya gani fifiko a yanzu, kana iya gane musulmi a yanzu kyan halinsa ya fi na kafiri, za ka iya ganewa. Kuma ba ma musulman ba, su ma kafiran sun sani, wallahi su ma sun sani, sun tabbatar kyawun halin musulmi ya fi nasu. To yanda kake gani ɗin nan, haka kuma sahabbai su kyawun halinsu ya fi kyawun halin kowa a duniya in ba annabawa ba ne. Haka Allah ya dinga zaɓa mataki mataki mataki, ya ce li'anna Allah ta'ala ikhtara lidinihi wa suhbati nabiyihi ahlal khairi, saboda haka Allah ya zaɓi mutanen ƙwarai. Wannan ya zo ta hadisin da aka samu na al-Imam Ahmad yana al-Musnad, hadisin Muawiya bin Haida, wanda Muawiya bin Haida ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta wannan aya ta 110 suratu Ali Imran. Sai da Annabi ya karanta ayin kuntum khaira ummatin, kaje da Allah ya faɗa kuntum khaira ummatin, ku ne mafi alkhairin al'umma. Za a ce a duniya kawai, sai Allah ya ce ukhrijat linnasi, babu al'ummar da aka fitar a doran ƙasa al'ummar da tafi alkhairi fiye da sahabban annabi Muhammad, ba a taba samu ba. Me ya dalili? Sai Allah ya faɗa, ya ce ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Saboda idan an ce ku yi kuna yi, idan an ce ku bari za ku bari, iya kokarin ku. Don haka yasa su banu Isra'ila ba sa wannan, ba wai annabi Musa kadai ba, ai annabi Isa da annabi Dawud sun tsine musu albarka. Lu'inal ladina kafaru, haka Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani, ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Me yasa aka tsine musu? Saboda ba sa bari doka, ba sa barin abinda Allah madaukaki ya hana sabanin musulmai. Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari, kanu la yatanahauna 'an munkari. Su kafirai idan an ce ku bari ba za su yi ba, ba za su bari ba, idan an ce ku yi ba za su yi ba, suna da taurin kai. Saboda haka ba ma annabi Musa ba, annabi Isa, annabi Dawud suka tsine musu albarka, amma sahabban annabi Muhammad sai yabo suke. Bayan wannan yabo da Allah yake musu a ƙarshen suratul Fath, kaga waccan aya da Allah yake magana akai, kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ne Allah yace walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum, da dai waɗanda aka ba su littafi sun yi imani irin naku, da ya zama alkhairi gare su. Sai Allah yace minhumul mu'minun, ana samun masu imani a cikin su, amma me aksaruhumul fasiqun, mafi yawan ahlul kitabi fasikai ne. Amma kaga wannan ba a samu irin wannan kalma an danganta ta ga sahabban manzon Allah ba. Saboda haka yasa da Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, wannan karka dauka wai an faɗi haka ne akan kuskure, babu shakka gaskiya ne. Allah ya kasance masani game da dukkan komai. Allah ya san suwaye suke da daraja. Saboda haka ya tabbatar sahabban manzon Allah ne. To ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ana garin Madina yayi mafarki, da yayi mafarki sai ya gaya masahabbai, uriya fil manami bil madina qabla an yakhruja ila al hudaybiyya, tun annabi bai bar Madina ya taho wannan umran ba. Allah ya nuna mar yayi mafarki, annahu yadkhulu huwa wa ashabuhu masjid al-haram amini, manzon Allah ya mafarki gashi ga sahabbai sun shigo Ka'aba kuma lafiya su kalau, babu tashin hankali. Annabi yayi wannan mafarkin, don haka sai ya kira sahabbai sai ya gaya musu, yace musu nayi mafarki mun tafi Makka, kuma dama kowa yana sha'awar a koma Makka saboda sun bar gida, an dade da barin gida. Yanzu shekara biyar rabuwar manzon Allah da Makka, kuma yaƙi ake ta yi tsakaninsa da mutanen Makka. Manzon Allah yana sha'awar zuwa ya bauta ma Allah, yana sha'awar, yana son Makka. Annabi ya faɗa babu ƙasar da annabi yake so a doran duniya kamar garin Makka. Don haka annabi yana sha'awar ya ga ya zo Makka, ya yi wannan mafarki, ya gaya masahabai, ya ce kuma na ga cewar mun je mun yi umra, har ma bayan mun gama umra na ga wasu sun aske kawunansu, wasu sun rage kawunansu. To da annabi ya ba masahabai labari, sahabai suka yi murna, hasibu annahum dakhilu makkata amahum zalika. To sai kowa yana tsammani, don annabi ya ce ku fito mu tafi, tunda annabi ya yi mafarki, kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Manzon Allah ya mafarki gashi ya shiga Makka an yi umra, manzon Allah sai ya ce duk mai tafiya ya zo mu je, amma kowa ya rike makami, saboda ba mu sani ba, mutanen Makka suna iya fada mana da yaki, to kaga za mu iya kare kawunan mu. To waɗannan sahabbai da suka ji kawai annabi ya mafarki, gani suke yi babu makawa wannan tafiya tasu, sai sun shiga garin Makka saboda annabi ya mafarki. Ai tunda annabi ya mafarki babu makawa, sai an shiga Makka, suna zuwa sai ga kafirai sun hana su shiga Makka. Aka zo aka yi sulhu, daga cikin sulhun an ce annabi ya koma ba zai shiga garin ba a wannan shekara, sai baɗi ya dawo. To gaskiya wannan ya tada hankalin sahabban annabi Muhammad. Nika dubi Sahih Bukhari, babu ma kamar Sayyidina Umar. Al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin sa, shine hadisi na 2731. Sayyidina Umar da kansa yake bada labari, yace fa ataitu nabiyallah, sai nazo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu nace awa laysa kunta tuhaddisuna, ashe ya rasulullah, kafin mu bar Madina ba kai ne kake gaya mana anna sana'atul bait, za mu zo ga Ka'aba, fa natufu bihi, za mu yi tawafin Ka'aba ba? Kala sai manzon Allah yace bala ba shakka na gaya muku. Amma Umar fa akhbartuka anna na'tihi al'ama, sayyidina Umar annabi yake ce masa, sayyidina Umar, shin na gaya maka cewa bana ne za mu shiga? Na dai tabbatar muku mun shiga Makka, na yi mafarki mun shiga Makka, mun yi tawafi, har ma wasu sun yi aski, wasu sun yi saisaye. Na gaya muku bana ko baɗi? Sai na Umar ya ce kultu, sai na ce lalle ba shakka baka gaya mana ba. Kala sai manzon Allah ya ce fa innaka aji, to ai mafarki na bai faɗi ba, na yi mafarki za mu shiga Makka, babu makawa za ka shiga Makkan, sai na Umar, wa mutawwifun bihi, kuma za ka yi tawafin yanda ne mafarkin nan zai tabbata. Amma sai na Umar shi dai hankalinsa bai kwanta ba, saboda haka yace fa ataitu Abubakarin, sai na je wajen sayyidina Abubakar. Fa qultu nace ya Abubakarin, alaysa haza nabiyallahi haqqan, shin Muhammadu ba annabin Allah bane da gaske? Kala sayyidina Abubakar yace bala kware ko annabin Allah ne. Fa qultu, sai nace alasna alal haqi, saboda Allah Abubakar, shin wannan addini ba gaskiya muke kai ba? Wannan addini ba daga wurin Allah ba ne? Kala sai ya ce bala, sai na Abubakar ya ce ba shakka addinin mu gaskiya ne. Wa aduwuna alal batili, sai na Abubakar ya ce kuma duk makiyanmu suke kan bata, amma mu muna kan gaskiya, muna kan shari'a. Kuntu, sai na Umar ya ce ni kuma sai na ce falima nu'ti daniya fi dinina izan, to idan mu ke da gaskiya, yaya za a yi sharuɗa ya zama mu ne makaskanta mu yarda da shi? Yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai yarda a kaskanta mu baya ga cewar mu ke da gaskiya? Yana faɗin haka, sai na Abubakar ya ce ayyuhar rajulu, ya kai mutum, kaga shi ma sai na Abubakar ransa ya ɓaci kenan, ya kai wannan mutum, in ji sayyidina Abubakar. Kaga daga nan sai na Umar ya gane, sai na Abubakar faransa ya ɓaci, ayyuhar rajulu, ya kai mutum, innahu la rasulullah, wallahi manzon Allah ne, in ji sayyidina Abubakar. Shi ma ya ɗaga murya ga sayyidina Umar, wa laysa ya'si rabbahu, kuma ba zai taɓa saɓa ma Allah ba, in ji sayyidina Abubakar. Yana gaya ma sayyidina Umar, wa huwa nasiruhu, kuma Allah zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam, ka daina wannan tambayar taka. Fastamsik bigarzihi, sayyidina Abubakar ya ce don haka ka riƙe duk abin da manzon Allah ya faɗa. Fa wallahi na rintse ma da Allah, innahu alal haqqi, annabi Muhammad yana kan gaskiya. To shine sayyidina Umar ya ce to sayyidina Abubakar da ya daka min tsawa ya min wannan faɗa. Sai na ce mar alaysa yuhaddisuna anna sana'atil baita, to kana mun faɗa lokacin muna Madina ba annabi ne ya ce za mu zo Makka, za mu isa ga ɗakin Ka'aba, wa natufu bihi, za mu yi tawafi ba? Kala sayyidina Abubakar ce bala kware ya gaya mana dukkanmu. Fa akhbaraka annaka ta'tihi al'ama, yanda annabi ya gaya masa Umar, sayyidina Abubakar shi ma sai ya faɗa, ya ce da ya gaya maka zai zo za a taho a yi tawafi a Ka'aba, shin ya gaya maka bana ne ko baɗi? Sai na ce a'a, bai faɗa ba. Kala sai ya ce fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, sai zama amsar da sayyidina Abubakar ya bayar sak irin amsar da manzon Allah ya gaya ma sayyidina Umar. To sayyidina Umar nan take sai ya gane wannan amsar ma ba shakka ta nuna cewar tsarin Allah ne. Daga nan sayyidina Umar ya kama bakinsa, amma fa wannan abin da sayyidina Umar ya yi har ya bar duniya bai bar cutar da shi ba. yace fa amiltu lizalika a amalan kullun na tuna wai na taɓa tunkaran annabi har ma nake tuhumarsa akan wani hukunci yace wallahi sai in riƙa ji kamar ni ba musulmi bane yace don haka sai na kama ayyuka sai na Umar yace maziltu atasaddaku duk abinda nake mallaka sai da ya kare duk abinda sai na Umar ya mallaka sai ya bayar da shi sadaka yana neman Allah ya gafarta mishi saboda kawai ya taɓa tunkaran annabi ya tam amma shi ko manzon Allah dama ya riga ya san halin sayyidina Umar kuma annabi ya ba da shaida mutum ne wanda Allah ya mar kyauta da tirjewa akan addini yana da zafi wannan shine kyautar da Allah ya bashi mai zafi ne akan addinin Allah inda a ce wannan kyautar na ƙasa ce ba shakka da annabi ya faɗa annabi bai taɓa faɗa masa ba har ma annabi yake cewa da dai za a turo wani annabi bayana to da Umar ne kaga kenan mai tirjiya Allah yana son mutum mai tsanani mai zafi akan addininsa to sayyidina Umar yana da wannan wato inda ta sayyidina Umar ne da fa gwabza yaki za a yi da mutanen Makka ba maganan sulhu wannan sulhun shine ya tada hankalinsa don haka yake ta faɗa sayyidina Umar yace to amma daga baya na gane kure na dinga sadaka wa asumu in dinga azumi wa usalli in kwana sallah yayi ta sallah wa utik duk bayansa sun kare ya yantar da su min alladhi sana'tu dalilin abinda na aikata yauma izin a wannan ranan me yasa makhafata kalami alladhi takallamtu bihi ina tsoron wannan magana da nayi kada fa Allah ya kama ni da shi a matsayin ni ma munafiki ne me Allah madaukake ya faɗa a gaba
لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق شنو الله يسكر ده wannan aya hakika Allah ya gaskanta mafarkin da annabi Muhammad yayi wato wannan mafarkin gaskiya ne kaga yanzu Allah ya saukar da aya yana tabbatar da wannan mafarkin da annabi ya garin Madina gaskiya ne da annabi ya gaya musu ne kawai to amma yanzu fa ayar alqurani ta tabbatar da wannan mafarki haka ne sai Allah ya tabbatar ya maimaita latadkhulunnal masjidal haram lalle za ku samu damar shiga masallaci mai alfarma insha Allah to me sa aka ce insha Allah akwai amsa kamar kashi uku da malamai suke anan na daya saboda Allah ya riga ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul kahfi aya ta 23 wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah Allah ya riga ya karanta da annabi karka ce zan yi kaza gobe sai ka hada da insha Allah to shi yasa anan sai aka ce za ku samu shiga masallacin Ka'aba sai aka ce insha Allah wato ba wai yana kawar da yuwar abin bane akwai masanin alqur'ani da ake kiransa Al-Husayn bin Fadli Al-Bajali wannan yana daga cikin malaman da aka ce a tarihin duniya gaba ɗaya ba a taɓa malami da ya san alqur'ani kamar sa ba musamman a bayan zamanin as-salaf Allah ya masa rahama Al-Husayn bin Fadli yace yajuzu an yakuna al-istisna'u min ad-dukhul ba wai li'anna bainar ru'ya wa tasdiqiha sana abinda ya faru shine da Allah ya ce insha Allah ba wai ba za a samu shiga bane ba kowa zai shiga ba saboda lokacin da Allah ya ce insha Allah za a shiga Makka tsakanin mafarkin annabi da shiga Makkan an samu shekara daya tunda an samu shekara daya kaga wasu sun mutu akwai wasu daga cikin sahabbai waɗanda lokacin da Allah ya saukar da wannan aya suna nan za ku shiga masallaci amma kuma da yake an samu shekara ɗaya kafin aje kaga waɗannan mutane sun mutu to shi yasa sai Allah ya ce insha Allah so insha Allah din ba wai shiga masallacin bane masu shiga masallacin ne saboda ka insha Allah yana aiki kan masu shiga masallacin ne don wasu sorasu yace ma tafi tilka sana nasun an samu wasu sahabbai waɗanda sun mutu a wannan shekara don haka yasa idan aka ce insha Allah ba wai ana kawar da yiwuwar shiga masallacin bane sai dai ana kawar da yiwuwar wasu ba za su samu shiga masallacin ba saboda ajalin su zai zo to sai fasara ta uku wanda al-Imam Bagawi yayi yace al-istisna'u waqi'un 'ala al-amni la 'ala ad-dukhuli ba wai shigan bane amma shiga lafiyan shine wanda ake kalmar ake aka dora kalmar insha Allah akai za ku shiga amma shin za ku shiga da zaman lafiya ko da fada to wannan kalma ta insha Allah tana aiki ne akan dayan biyu babu wanda ya sani sai Allah don haka waqi'un 'ala al-amni la 'ala ad-dukhuli wannan fasara da wasu malamai suka yi kenan saboda me li'anna ad-dukhula lam yakun fihi shakkun shiga makka din babu makawa tunda waye yake fadan za a shiga Allah ne Allah ya ce za a shiga makka shi kaga ba wanda ya isa ya hana shiga makka amma da aka ce insha Allah ya ta'allaka da masu shiga ko yanayin shigan tanan ne aka samu insha Allah ba mamaki wasu da ake cewa za su samu shiga din waɗanda suka ji wannan ayar ba duka bane wasu sun mutu a lokacin ko kuwa ba za ku samu damar shiga a kwanciyar hankali ba to amma sai Allah ya ce insha Allahu aminina kaga insha Allahu aminina wato kalmar insha Allahu tana aiki ne ga al-aminina kalmar al-aminu wato za ku shiga kuna masu aminta muhalliqina ru'usakum muqassirin kuna aske kawunan ku kuma kuna ragewa akwai wasu sun aske kawunan su wasu kuma suna ragewa kaga wannan ya nuna babu laifi idan an gama umra mutum ya aske kai ko kuma ya rage sumansa babu laifi ga kowanne amma dai an fi son askin saboda shine wanda manzo Allah ya aikata kuma annabi yayi addu'a ga waɗanda suka yi aski sau uku kafin yayi addu'a sau ɗaya ga waɗanda suka yi saisaye don haka in ka tafi umra ko ka tafi aikin hajji ka yi aski ya fi ka yi saisaye domin askin nan shine wanda manzo Allah ya yi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga waɗanda suka yi aski sau uku don haka babu sabani a tsakanin malaman fiqh akan cewa askin shi yafi falala akan saisaye zaka gani a al-mawsu'atu fiqhiyyatu kuwaitiyya yana mujallal na 18 shafi 98 Allah ya tabbatar masa sahabbai za su samu shiga Ka'aba kamar yadda annabi ya mafarki la takhafuna baqa tsoran kowa sai Allah fa alima ma lam ta'lam Allah ya san abinda ba ku sani ba wato Allah ya tabbatar mafarkin annabi gaskiya ne mafarkin annabi gaskiya ne amma samun shigan ba zai yi ba sai da ikon Allah me yasa Allah bai kaddara shigan ba saboda Allah ya san wani abin da ku ba ku sani ba shi yasa Allah ya ce fa alima ma lam ta'lam Allah ya san abin da ku ba ku sani ba menene abin da mutane ba su sani ba anna salaha kana fi sulhi dayan biyu ne da aka zo za a yi sulhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sulhun shi yafi alkhairi ko kuwa kar a yi sulhun sai an yi umuran nan dai da aka zo za a yi to sai Allah ya san cewa sulhun ya fi shiga makka a yi wannan umuran sai Allah ya ce a yi wannan sulhu wa ta'khiru ad-dukhul shigan yana nan amma bari a jinkirta a maimakon ku shiga bana sai ku shiga baɗi kaga kenan bayan an samu shekara guda jinkirin akwai alkhairi Allah ya ce ya san jinkirin akwai alkhairi faja'ala min duni zalika saboda haka sai Allah ya canza muku a maimakon yakin da za ku yi da mutanen makka ku samu ganima Allah ya canza muku da fathan qariba wato sai Allah ya baku wani sulhu wani alkhairi wanda yake makusanci wanda a dalilin sulhun al-Hudaybiyya aka samu wannan ita ce fassaran aksarul mufassiri galibin malaman tafsiri mai Allah ya ce masahabbai
wallahi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida
sai Allah ya kara tabbatar masahabbai saboda wannan mafarkin na annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi yayi mafarki koko dan an zo an ce za a shiga makka an zo da nufin shiga makka sai aka ce ai koma saboda wannan sulhu kar ku yi shakka wanda ya ba da izini ga manzon Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko annabi Muhammad da shari'a Allah shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi kuma lalle zai ba wa wannan addinin rinjaye akan dukkan addinai Allah yayi alkawari zai fifita musulunci akan duk wani addini wa kafa billahi shahida saboda ka shaidar Allah ta isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ba sai manzon Allah yayi rantsuwa ba tunda Allah ya saukar da aya shi ya gaskanta mafarkin manzon Allah kaga shaidar Allah ta isa ala annaka nabiyyun sadiqun fima tukhbir Allah ya sani kai annabi Muhammad annabin gaskiya ne kuma abinda duk ka faɗa ba ƙarya bane wannan alƙawari ne na Allah irin wannan alƙawarin ya zo kashi biyu a cikin alƙur'ani amma a tsari biyu kamar anan shine kadai inda Allah ya kawo kafa billahi shahida amma a suratu tauba akwai aya ta 33 huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala din kullihi sai yace walau karihal mushrikun koda kafirai ba sa su inji Allah koda kafirai ba sa su saboda a can Allah yana magana ne da kafirai a nan Allah yana magana ne da musulmai yana ƙarfafa wa musulmai maganar manzon Allah gaskiya ne mafarkin da annabi ya ce muku yayi gaskiya ne na ba da shaida kuma shaida ta ni kadai ta isa kaga kenan Allah yana magana ne da sahabbai saboda haka Allah ya ce musu ku sani shi ya aiko annabi Muhammad ya aiko shi da addini da shari'a da addinin gaskiya yayi alkawari wannan addini sai ya rinjaye kowane addini yace saboda haka Allah kadai ya isa ya zama mai shaida ga annabi Muhammad amma suratu tauba ana magana ne akan kafirai shi yasa sai Allah ya ce walau karihal mushrikun koda kafirai ba sa so Allah sai ya daga addinin musulunci sama da kowane addini da ya tashi fadan wannan sai ya fada sau biyu kaga can suratul tauba aya ta 33 da kuma suratul saffi aya ta 9 huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kaga wannan kalmar sai zama ta zo sau uku kenan a cikin alkur'ani Allah yana tabbatar da komai dadewa sai musulunci ya samu rinjaye akan duk wani addini to sai ya ce a ƙarshe
Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فأعذره فاشتغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
a ƙarshe sai Allah madaukake ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya tabbatar da shaidar Allah shi kansa domin ba mamaki inda ba a faɗi wannan ba wani kafiri zai iya ce maka to ai babu inda Allah ya ce mana shi ya yarda Muhammadu manzon Allah ne to sai Allah ya kawo a cikin alqur'ani idan ana maganar kowa ya yarda Muhammadu manzon Allah ne to Allah ma ya bada nasa shaida don in ka lura da abin da ya faɗa a baya wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah shaidar Allah ta isa Muhammadu manzon Allah ne magana ta kare koda wani bai yarda ba Allah ka samu na cikin masu yaqini to ba nan ya tsaya ba wannan ma yana nuna darajar wane sahabban annabi Muhammad bayan Allah ya ce Muhammadur Rasulullah shahida lahu bir risala sai ya ce wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffari masu tsanantawa ne makafirai in ana maganan kafiri to su sahabbai la ta'khuduhum fihim ra'fa babu tausayi in aka ce kafiri ne sahabi babu tausayi gurin sa saboda in zai ji tausayin kafiri to zai bar hukuncin Allah la ta'khudukum bihima ra'fatu fi dinillah kar ku yadda a samu tausayi ya shiga ranka game da hukuncin Allah to wannan sahabi baya yi wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari suna da tsanantawa ga kafirai su sahabbai sai Allah ya ce ruhamu bainahum amma a tsakanin su fa masu tausayin juna ne haka ake son musulmi ya zama a koda yaushe har tashin kiyama tsakaninka da musulmai lafiya lafiya mutawadduna ba'dhum li ba'd musulmi ya so dan uwa musulmi ya tausaya mar ya agaza mar kal walidi ma al waladi kamar uba da da ne kamar uwa da da kowa da kani shi yasa Allah ya kira yake cewa innamal mu'minuna ikhwa muminai masu muminai yan uwa ne haka ake son musulmai su kasance to wannan ita ce siffar sahabban manzon Allah wannan yana kama da shaidar da Allah ya musa a suratul maida aya ta 54 azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina idan ka dauki wancan azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin ka dora da wannan ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kaga magana yazo daidai wa daida to sai Allah yake magana fa akan sahabbai tarahum zaka gansu ruk'an sujjadan suna ruku'u suna sujuda dan Allah kaji yabo da Allah yake wa sahabban manzonsa da Allah da kansa yake yabon sahabbai yana gaya wa annabi zaka gansu suna sujuda suna ruku'i me yasa suke yi ba kaman mu bane saboda riya yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman wata falalan Allah da yardan Allah kuru kaga Allah ya ba mu sahabbai shaidar mene ibada da kuma ikhlasi sai Allah yace simahum fi wujuhihim min athari sujudi alamas su tana fuskokin su ta gurbin sujuda idan aka ce gurbin sujuda ba wai wannan tabo dake fitowa a goshin mutum saboda sallah ba Abdullah ibn Abbas yace laysa billadhi tarawna ba wannan bane in ka dubi littafin tafsiri malaman tafsiri wanda ya fara tun daga sahabbai sun nuna cewar alaman sujuda da take fitowa a goshi ba ita ce Allah yake nufi anan ba me ake nufi al-khushu'u idan mutum yana sallah idan mutum yana ibadar dare to Allah ya alƙawari zai sa fuskarsa ta yi haske Allah ka samu iya duk mutumin da yake ibadan dare inda zaka tashi ka rika sallah cikin dare to la shakka Allah zai sa fuskarka ta yi haske saboda wato kaman sakayya ce gurgudan aiki ka tashi cikin duhu ka bauta ma Allah to da haske sai Allah ya haskaka fuskarka tunda duhu bai baka tsoro ba Abdullah ibn Abbas ya tabbatar yace lakinnahu sima'ul islam wa sajiyatuhu wa samtuhu wa khushu'uhu tasirin karantarwar musulunci shi zai sa da kaga musulmi ka gane wannan musulmi ne, kuma haka ne har yanzu wannan alamar tana nan. In kaga kafir, idan kafiri yana idan musulmi yana tsakanin kafirai, zaka iya gane shi. Saboda me? Saboda hasken musulunci. Kuma wannan ma ya samu fassarar al-Imam Mujahid yana cewa ma kuntu arahu illa hadha al-asar fi al-wajhi. Akwai almajirin sa Mansur bin al-Mu'tamir yake tambayar al-Imam Mujahid, yace ni ina dauka da Allah madaukake yace simahum fi wujuhihim min athari sujudi, alamar su tana fuskokin su ta ragowar wato wurin sujuda, na dauka kanta da ake samu a goshi a dalilin sujuda ne. Sai Mujahid ya ce min ba haka bane. Al-Imam Mujahid ya ce rubbama kana baina aynai man huwa aqsa qalban min fir'auna, yace wannan kanta da kake gani a goshin mai sallah ana iya samun ta a fuskar mutumin da zuciyarsa ta fi ta fir'auna tauri. Zaka iya gani mutumin banza ne amma kuma goshinsa ga alamar sujuda. Kuma da yawa muna gani za ga mutum ne musulmi da ka gan shi, domin duk sa'ilin da ka haɗu da musulmi da tabo da kantan sujuda a goshinsa, za ka yi tsammanin a yanzu kan ka haɗu da mutumin kwarai. To amma ba mamaki ma riƙaƙƙen ɗan damfara ne. To abinda al-Imam Mujahid yake gayawa al-Imam Mansur bin al-Mu'tamir, Mujahid tabi'i ne, shi kuma Mansur yana daga cikin tabi'in tabi'ai. To idan ka dubi fatawa islamiyya Ibn Usaymin ya yi bayani kuma gaskiya ne, ya ce laisa hadha min alamati salihina, idan kaga goshin musulmi an samu alamar tabo na sujuda, karka yadda ka dauke shi a matsayin alamar gane mutanen kwarai. Na'am, alamar gane musulmi ne, saboda duk inda kaga mutum da wannan kai ka san wannan musulmi ne, dan kafiri ba zai sujuda ba. Don haka alamar musulmi ne, amma ba wai alamar mutumin kwarai ba. Nan kuwa Allah yana magana ne akan mutanen kwarai, ba wai musulmai ba. Tunda aka ce simahum fi wujuhihim, kaga ana magana ne akan waliyan Allah, manyan mutane. Don haka ba wai ana magana akan musulunci ba ne. Don haka yana zama alamar musulunci, amma ba wai alama ce ta nuna mutumin kwarai ba ne. Sai ya ce lakin al'alama hiya nuru lati yakunu fil wajhi, asali abinda Allah yake faɗa a nan wani haske ne na imani da ake samu a fuskar musulmi. Faqad yadhharu fi wujuhil muslimin man la yusalli, yace to amma wannan kanta da kake gani na goshi yana iya fitowa a goshin man la yusalluna illa al fara'ida, kana iya samun musulmi ne wanda baya nafila sam, iyaka sallan farilla amma sai kaga goshinsa yayi wannan tabo din. Me dalili? Sai ya ce liriqatil jaldi, yana da alaka da laushin fatar mutun da kuma taurin fatar mutun. Wa hasasiyatun indahum, don haka akwai bambancin halitta. Wani mutumin halittansa Allah yayi fatar tana da laushi, don haka da zaran yana sujuda sallan ma ta farilla kawai zai yi banda nafila, amma zaka ga goshinsa har yayi kanta. Sai ya ce wani mutumin fa la tadhharu fi wajhi man yusalli kaseeran wa yutilu sujuda, zaka ga mutumin yana yawan sallan farilla da nafila, amma kuma duk da haka wannan kantan ba ta fitowa goshinsa saboda tsarin halittansa, saboda fatarsa tana da tauri. Don haka wannan baya nuna kai mutumin kwarai ne, baya nuna ibadarka ta karbu, don wani ma har goga goshinsa yake a ƙasa don goshin dai a samu wannan kantan. In ya fito cikin mutane ringa muzurai, shi ma waliyi ne. To sai Allah ya ce zalika masaluhum fit taurati, wannan fa shi ne misalin su a at-taura, wannan bayani da Allah ya yi shi ne misalin su a at-taura. Wato Allah ya kawo misalin sahabban Annabi Muhammad a littafin at-taura. Me misalin su? Mutane ne masu yawan ibadan dare, sannan kuma masu annuri a fuskokinsu saboda kyawun mu'amala. suna da kyawun mu'amala wannan ita ce siffansu a cikin attaura to a cikin injil fa Allah yake wa masaluhum fil injili misalin sahabban annabi Muhammad a littafin linjil sai Allah yake ka zar'in kaman shuka ne akhraja shat'ahu ya fitar da zangarniyarsa fa azarahu yana samun karfafa fastaglaza har yayi kauri fastawa ala suqihi sai ya iya kafuwa akan wato tushensa tun yana tsinke ya zama ice ya zama bishiya mai karfi shine sai Allah ya karasa da ya ujibu zurra'a yana ba wa manomi sha'awa wa wannan misali ne wanda Allah yayi da annabi da sahabbansa me ma'anan wannan misalin sai aka ce innahum kazzar'i wato su sahabbai kaman shuka ne fi awwali nabatihi a farkon idan aka yi shuka farkon fitowansa raqiqan zaka ganshi baye da karfi gona zaka ga ba ta da karfi da'ifan yana da rauni mutafarrika summa yambutu ba'dahu hawla ba'din ana nan shukan yana dada karuwa wurin yana dada cikewa wa yaglazu wa yatakamalu hatta yaqwa wa yashtadda sai a wayi gari da can in ka taho gonar ba komi saboda ka kana iya hangen karshen gonan amma idan aka yi samu damuna wato abin nan mai albarka shuka ta yi amfani in ka zo gonan ba ka iya hangen ko ina saboda duhu wurin ya yi cikowa kaga Allah ya bayyana misalin sahabban annabi suna farawa kadan amma da hakan ne Allah yake karfafa musulunci da kadan sai an waye gare duniyar gaba daya nasara ta mamaye sai Allah yace la yajizu bihimul kufar lallai kafirai za su yi fushi game da su idza sami'u ma a'adda Allahu lahum me Allah yake nufi da kafirai za su yi fushi idan da za su ji abinda Allah ya yi wa sahabban annabi Muhammad tanadinsa a ranar tashin kiyama da daukakar da Allah ya yi alkawari zai ba su a duniya wato inda a ce kafiri ya san nasarar da sahabi ya ci a duniya saboda alkawarin Allah da kuma taimakon da zai samu makomarsa a lahira to babu shakka da kafirai sun tunzura shi yasa Allah ya ce li yaghizu bihimul kuffar wannan yasa Imam Malik shi kuma yake cewa duk wanda ya ki sahabban annabi ashe kenan yana iya zama cikin kafirai saboda idan ba ka san su to Allah ya wannan alƙawari li yaghizu bihimul kuffar waye baye san su waye ke baci ransa yake baci game da su Allah ya ce al-kuffar wannan dalilin yasa al-Imam Malik in ka duba tafsirin Ibn Kathir al-Imam Malik sai yake ganin zahiri abinda Allah ya faɗa anan yana gwada duk mutumin da ya ji a ransa baya son waɗannan mutanen to kamar kafiri ne shi yasa da Allah ya ce li yaghizu bihim sai ya ce al-kuffar wannan dalilin yasa al-Imam Malik yayin wannan fahimta yake cewa dan in ka dubi tafsirin Ibn Kathir ya kawo sai ya ce anan idan Allah tabaraka wataala zai ba mu misali a ƙarshen sura gaba ɗayanta Allah ya ba mu misali da sahabban annabi Muhammad ya ce Muhammad rasulullah wallazina ma'ahu Allah ya bayyana irin wannan siffa gare su idan Allah nan da muka sani ne wanda ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san waɗannan mutanen za su lalace kana ganin zai yiwu Allah ya faɗi wannan magana ta yabo a kansu ba zai yiwu ba in ka yarda Allah ya san gaba ya san baya sannan yayi irin wannan yabo ga waɗannan mutanen to kai ka san waɗannan mutane babu shakka ba mutanen banza bane a ƙarshe sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati minhum wannan kalma ta minhum ita ta samar da rudani ga wanda bai sani ba idan aka ce Allah yayi alƙawari wanda yayi aikin ƙwarai daga cikin su to wannan kuskure ne kar ka dauka min a larabci guda ɗaya ne ba shakka min ba ɗaya bane to amma da yake muna karanta abin kuma karatun namu dama bai yi nisa ba to da an karanta ya ce ina ce gashi mun gani wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati, bai ce dukkansu ba, sai ya ce minhum. To kaga in baka sani ba, zahiri zaka ce ai ba duka sahabbai bane Allah ya musu alƙawarin aljanna, ba duka bane Allah ya ce ya musu alƙawarin magfiratan wa ajran azima. To ba gaskiya bane, ya kamata ka koma makaranta. Min guda biyu ne, akwai albayaniya akwai at-tab'idiyya. Min akwai min da take zuwa ba don a ware wasu ba, don a ƙara bayani a kansu. Wannan min ɗin da ta zo na ƙara bayani ne. So ba karka ɗauka wai minas sahaba ba dukkansu ba ne, a'a, Allah yana nufin da ya ƙirga su, sai ya ce minhum, idan dai su ɗin ne, Allah ya ce to magfiratan, suna da alƙawarin gafaransa, wa ajran azima, suna da alƙawarin wata lada mai girma wanda Allah maɗaukaki zai ba su. Kuma babu shakka gaskiya ne. Don haka yasa sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu alƙawarin gafaran Allah, sun samu alƙawarin lada mai yawa. Idan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan, sai ka fahimci darajar waɗannan mutane. Shubha guda biyu aka samu. Akwai baya, inda ake magana game da mubaya da suka yi, Allah ya ce faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, wanda ya warware alƙawarin to ya yi makansa. Ce a'a, ashe dai kenan akwai wanda zai warware alƙawari daga cikin sahabbai? Babu. Babu wanda zai warware alƙawari daga cikin sahabban manzon Allah. Ka dawo suratu tauba, inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ba su yin ba. Wasabiquna al-awwaluna, kaga nan Allah ya ce waɗanda suka riga kowa musulunta na farkon nan, min al-muhajirina, daga cikin waɗanda suka yi hijira, wal ansar, da waɗanda suka taimaka ma annabi a garin Madina, wallazina taba'uhum bi ihsanin, da waɗanda suka bi su ma. Me Allah ya ce? Radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. So kaga maganan gaba ɗaya Allah ya haɗa su ya ce ya yarda da su. Bayan ya ce ya yarda da su fa, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu, ya tanada musu wasu gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu, khalidina fiha abadan, suna dawwama a gidajen aljanna har abada, zalikal fawzul azim. Allah ya riga ya yarda da su. Saboda haka yasa idan an kira sahabi, wani ya ce wai ya zamu ce wai Allah ya ƙara yarda da su, saboda Allah ya riga ya yarda da su. Shi yasa mu ba za mu ce Allah ka yarda da sahabbai ba, a'a, mu mun yarda Allah ya yarda da su, sai dai mu ce me Allah ya ƙara musu yarda. Akwai wanda ya rubuta tambaya guda ɗaya shekaran jiya, cewa mace ta tsufa har ba za ta iya zuwa aikin hajji ba, ko wani ɗaya daga cikin ‘ya’yanta zai iya zuwa a madadinta? Ba shakka yana da kyau haka, babu laifi. Yana da kyau idan mutum ya tsufa, ba ma tsufa kaɗai ba, idan akwai rashin lafiya mai tsanani wanda ba za a warke ba, misali wani gurgu ne, wani kuma ya samu rashin lafiyar da an san cewa wannan jinya in ta samu mutum to gaskiya ba zai tashi ba, don akwai irin waɗannan cututtuka waɗanda ana ganin in dai sun same ka to na ƙasa ta same ka. To duk wata cuta da ake ganin na ƙasar ta mai dawwama ne, in ta samu mutum da ransa ana iya zuwa a masa hajji, ana iya zuwa a masa umra da ransa, kuma ba lallai bane sai ɗan shi ko ƙaninsa, ana iya biyan kowa ya yi masa, ko da mace ce, mace na iya yin hajji a madadin namiji, namiji na iya yin hajji a madadin mace, wannan babu laifi a kai. Amma sharaɗi kawai, wanda zai yi hajjin ko umran ya tabbata ya taɓa yi, don in baka taɓa yi ba za ka yi ma wani ba. Idan baka taɓa yin hajji ba, sai aka biya ka kuɗi wai ka je ka yi, to da ka je ka yi ma kanka ne, ba ka yi ma wancan ba. To wannan yana fatawar lajina mujallar na 11 shafi na 52. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.